أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله wannan karatun mu na wannan littafin al-Furda zamu dora kusan insha Allah mun gama da al-Furda sai kuma wasu karakare da aka yi na wasu kafidu a ƙarshen ta kuma Allah shi ne masani kafidun nan da aka kara na Imam al-Busairi ne ko ba nasa ba Allah shi ne masani shine kafidatul mudariya kafida ce wacce ake danganta baki sallallahu alaihi wasallam da kafida ta muta shine kafidatul mudariya fi salati ala khairil bariya kafida ce ta mudariya cikin yin salati wa shayyan halittun Allah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sallim ya rabbi salli ala al-muqtari min mudarin wal anbiya wa jami'ir rusuli ma zikiru ya rabbi ya ubangiji salli ala al-muqtari kai salati ga zababban Allah min mudarin wanda ya zo daga kabilar mudarin wal anbiya Allah kai salati wa dukkan annabawa wa jami'ir rusuli da dukkanin manzanni ma zikiru matakar an ambace su duk annabin da aka ambace shi Allah kamar salati wa salli rabbi ala al-ahadi wa shi'atihi wa sahabihi min liɗayyi dini kal nasharu wa salli ya rabbi ya ubangiji kai salati ala al-ahadi ga mai shiryar da talikai wa shi'atihi da kuma jama'arsa sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi da sahabbansa man wanda su sahabban su ne wanda kad nasharu suka yada li tayyib din ga nadin nan na addini su suka ta bude addini suna ta yada shi suna ta yada shi wajahidu ma'ahu fillahi wajtahadu wa hajaru wa lahu awwa kad nasaru wajahadu wanda su sahabban nan su ne suka yi jihadi ma'ahu tare da shi fillahi saboda Allah wajtahadu kuma suka yi kokari wa hajaru suka yi hijira walahu awau zuwa gare shi ne suka taro awau sun taro ne lahu gare shi wa kad nasaru hakika sun taimake shi su sabai wa bayyanul farda wal masnuna wa atasabu lillahi wa atasamu lillahi fantasaru wa bayyanul farda su sabban nan su suka bayyana farallai wal masnuna su suka bayyana sunnoni wa atasabu su suka zama jama'a wanda kamar a Hausa ake cewa sun tsiya madaurin ki daya wa atasabu su suka zama jama'a sun tsiya madaurin ki daya lillahi kuma sun wannan hadakan ne saboda Allah sun zama sun tsiya madaurin ki daya ne lillahi saboda Allah wa atasamu billahi kuma suka yi riko da Allah fantasaru suka kasance kuma sun taimaki juna ko kuma fantasaru sai ka taimake su azka salatin wa an ma hawa ashrafuha yu'addir kaunaraya nashri hal adaru adiru azka salatin Allah kai salati azka salatin mafi kaishin salati shine azka salatin mafi tashin kaishin salati wa an ma ha kai salati mafi cika wa ashrafuha kai salati mafi daukaka rayya nashriha rayya tashin kaishin nashriha na wannan salatin al-aqru wani irin tarayyu atiril kauniya kansa sahadatta na wannan kaishin salatin maqbu ma'abukatin bi abi kilmiski zakiyatin min dibiha arajul ridwan yantashiru ma'abukatin Allah kai wannan salatin ya zanto ma'abukatin abin lullubewa ko kace abin yumkewa bi abi kilmiski da turaren almiski zakiyatin mai tashin karfi min dibiha arajul ridwan arajul ridwan kanshi irin na yaddar Allah yantashiru yayi ta tashi min indiha daga kaishin wannan salatin addalhasa wasara warramli warramli yatba'uha najamus sama wa nabatul ardi wal madaru addal hasa Allah wannan salatin kai shi adadin tsakon kwani shine addal hasa adadin hasa rairayi wassara hasa Allah kai wannan salatin adadin tsakon kwani wassara Allah kai wannan salatin adadin rairayi warrambi Allah kai wannan salatin adadin yashi yatba'uha najmus sama taurarin sama yatba'uha su wannan salatin wajen yawa wana batul arti da tsirrai da suke bayan kasa wal madaru da foge madaru shine foge kamar dutse ne amma shi na kasa ne wal madaru da foge Allah kai wannan salatin adadin waɗannan abubuwa wa adda waznil wazni masaqilil jibali kama yalayhi qadaru jani ilma'i wal madaru wa adda wazni masaqilil jibali wa adda Allah ka kara wannan salatin wazna masaqilil jibali gurgurdan nauyin duwatsu shine wazna masaqilil jibali Allah ka wannan salatin gurgurdan nauyin duwatsu kama yalihi kamar yadda yake bin bayan sa qadaru jani ilma'i dukan dukkanin wani ruwa wal madaru da ruwan sama Allah kai salati adadin wannan abubuwa wa adda ma hawat ma hawatil asjar min waraqin wa kulli harfin gada yutla wa yustadaru Allah kuma du wa adda Allah ka kara yin wannan salatin ma hawatul asjar adadin abin da bishiyoyi suka taro min waraqin na ganye mana Allah kai salati adadin ganyen bishiya wa kulli harfin Allah kai salati adadin kowane harafi kadiga da yitla wanda aka kasance ana karanta shi wayustadaru da wanda ake rubuta shi ai wal wasu wat taira wal asma'i ma'ana ani yalihi mujin wal amlaku wal basharu wal wahshi Allah kai salati wa annabi wal wahshi adadin dabbobin daji wat taira Allah kai salati wat taira Allah kai salati adadin tsuntsaye wadai adadin tsuntsaye wal asmaki Allah kai salati wa annabi adadin kifaye ma ana'ami Allah kai salati wa annabi gurgurdan adadin dabbobi irin na gida yalihi madjinni yawan aljami'i bi bayan wannan yawa wal amlaku yawan mala'iku ya bi bayan su wal basharu da yawan mutane والذر والنمل مع حبوبك محبوب كذا والشعر والصوف والارياش والوبر هو الذر الله كي صلاتي والنبي عدد قوايا الذره حكم والذر الله كي صلاتي والنبي عدد كياشي كياشي شو معنى كلمه الذر هو النمل الله كي صلاتي والنبي عدد تنوروا مع الحبوب الله كي صلاتي والنبي عدد قوايوي irin qwayar gero dawa masara kaza kamar haka washa'u Allah kai wa annabi salati adadin gashi shi ma wannan alifin a cire shi na gaban sha'u washa'u Allah kai wa annabi salati adadin gashi nan ce sha'u gashi irin na cikin mutum da sauran wasu dabbobi wasufi Allah kai wa annabi salati adadin sufi asuf shi ne gashi wanda suke masu laushi dan kananan na masu laushi sosai wal ariyashu Allah kai salati wa annabi adadin gashin tsuntsaye rishu shine gashi irin na jikin tsuntsaye wal ariyashu Allah kai salati wa annabi adadin gashin tsuntsaye wal wabaru Allah kai salati wa annabi irin adadin gashin jikin zomaye wabaru shine gashi irin na zomo da gashin raƙumi وما أحد به العلم المجيد وما جرى به الكلام المأمور والقدر وما أحد به العلم المهيد وما الله في صلاة أدد ما أحد به العلم المهيد وان ده علم كم يكيوي ويكيوي ودشي معنى ده أبن ده كثني الله كوى النبو أن صلاة شيني وما أحد به العلم المهيد أدد أبن ده علم يكيوي ويكيوي ودشي وما جرى به كلام المأمور Allah kai wa annabi salati adadin abin da alƙalami da ake umartar sai ya rubuta wal qadaru Allah kai salati wa annabi gurgurdan kaddara abin da ka kaddara wa addana ama'ikal latima lan tabiha alal khalaiqim ala khalaiqim zukanu wa muzbushuru wa addana ama'ika Allah kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati adadin ni'imominka allati wajjamananta biha sai baiwa da ita alal kalaji kalaiki a bisa hadisinka muzkanu tunda ka hadice su wa muz tushiru har zuwa lokacin da zaka taso su taron alkiyama wa al wa addami idarihi thani allati sharufat bihin nabiyyun wal amlaku waftakaru wa addami idarihi thani wa adda Allah ka ƙara yin salati wa annabi addami idarihi gurgudan alqadarinsa gurgudan darajarsa astani wacce take madaukakiya allati wacce wannan darajar ta sane sharufat bihin nabiyuna annabiyuna annabawa sharafa suka daukaka bihi da shi wal amlaku mala'iku suka daukaka wa sakaru suka yi alfahari da shi wa addama kana shil akwani ya sanadi wa ma nakuna ila an tub'atu suwaru wa addama kana shil akwani wa adda allaka iya kance ma kana shil akwani abin da ya kasance a cikin kasantattu ya sanadi ya shiga bana wa ma yakunu da abin da yake kasancewa ila an tub'atu suwaru har zuwa lokacin da za a tashi asuwaru halittu eh asuwarun nan shine kamar surori na gangar jikin mutum ila an taba asuwaru har nan da za a tashi gangar jikin mutane fi kulli tarfat ainin yadrifuna biha ahadu samawati wal ardina aw yazaru fi kulli tarfat ain Allah kai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin kiftawar ido yadrifuna biha ahadu samawati da mutanen sama suke kiftawa wal ardina da mutanen kasa suke kiftawa aw yazaru kai Allah kai salatu annabi ko ma ba su kifta idan ba shine aw yazaru ko sun bari ma ba su kifta ba min as-samawati wal ardina ma ajabalin wal arshi wal farshi wal arshi wal kursi ma hasaru wa ma hasaru min as-samawati Allah kai wa annabi salati cikin sama wal ardina Allah kai wa annabi salati cikin kasa ma ajabalin ta da cikin duwatsu wal farshi da cikin farshi shi ma sunan wani guri ne wal arshi Allah kai wa annabi salati cikin al arshi wal kursi kai wa annabi salati cikin kursi wa ma hasaru da abin da wadannan halittun suka taru gaba daya ma adama Allah mawjudan aw wajada ma'adu man salatan dawa man laysatan laysatan hafiru ma adama Allah mawjudan ma adama Allah Allah kai wa annabi salati ma adama Allah mawjudan matakar Allah ya kashe wanda yake raye matakar karasar da wanda yake nan mana matakar an kashe rayaye to ai wa annabi salati aw wajadta ma'duman ko kuma Allah kai wa annabi salati matakar ka halici wani wanda da babu shi salata kuma kai wani irin salati dawaman adawame laysa tanhasiru wanda ba za a iyakance shi ba tastagari kul adda jam'u ad-duhuri kama tuhiti bil haddila tubqa wa la taghiru tastajriqul adda Allah kai salatin da zai dilmiyar da adadi zai gagarar adadi jam'u ad-duhuri Allah kai salatin ya zama cikin zamani gaba daya kama tuhidu kamar kai yadda kake kewayewa bil haddi da iyakan jewa la tubqa Allah kai salatin da baya barin sauran wani abu wala ya zar kuma baya bari shine la tubqa salatin da baya barin wani abu da bai sa shi adadin sa shi ba wala ya zar kuma baya barin komai wallahu a'lam.